Sashen Hausa na Murya Amurka nake magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet din lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da safiya. Yau Laraba 22 ga watan Nuwamba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da harin da ya halaka mutane da dama a wani masallaci da ke Mubi a jihar Adamawa. Jama'a da dama sun barke da murna akan titunan Harare, babban birnin Zimbabwe, a jiya Talata, bayan da shugaban Robert Mugabe ya yi murabus daga mukaminsa. Wata tawagar sanatoci daga dattawan Amurka da aka aike zuwa Myanmar ta ce kisan da aka yi a jihar Rakhine na kare dangi ne.
Kanan labaran kenan aka ji.
Bayan yara sun tafi kiwo bayan sallar azhar, sai suka ga mutane kawai suka zo gidajensu, suka koro yara daga wurin kiwo, suka far musu a gidaje, aka kashe yara ƙanana da mata.
Cikin shirin za ku ji ƙarin bayani kan wannan hari da aka kai wa yaran makiyaya a yankin Numan da ke jihar Adamawa. A jiya ne shugaban ƙasar Togo da shugaba Muhammad Buhari suka tattauna a asirce. Ko me suka tattauna?
Na tattauna da shugaba Buhari dangane da wasu batutuwan da suka shafi kasashenmu na Afrika ta Yamma. Mun kuma duba batun matsalar tsaro a kasashen Liberia, Guinea-Bissau da Togo.
Haka kuma za ku ji rundunar sojan ƙasa ta Najeriya ta ce yanzu haka tana ci gaba da aikin kakkaɓe sauran 'yan Boko Haram a dajin Sambisa. Sai kuma shirin demokaradiyya a yau, wanda Sahabu Imam Aliyu zai gabatar. Amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Wani ɗan ƙunar bakin wake a wayewar garin jiya Talata ya kashe aƙalla mutane 50. Harin wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kwatanta a matsayin na rashin imani kuma abin a kyamata, ya auku ne yayin da mutane suke sallar asuba a wani masallaci da ke garin Mubi a jihar Adamawa. Wata sanarwa da ofishin shugaban ya fitar ta nuna cewa gwamnati za ta iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin an kare al'ummar jihar daga munanan hare-haren Boko Haram, kungiyar da ke ikirarin jihadi wacce ake zargi da kai wannan hari. Bayan labaran duniya, muna ɗauke da ƙarin bayani kan wani hari na daban da aka kai akan wani ƙauyen makiyaya a ƙaramar hukumar Numan da ke jihar Adamawa a daren Litinin, wanda ya sanadin mutuwar kusan mutane 45, aksarinsu mata da ƙananan yara.
An ɓarke da murna akan titunan Harare, babban birnin Zimbabwe, a jiya Talata, bayan da shugaba Robert Mugabe ya murabus daga mukaminsa, matakin da ya kawo ƙarshen shekaru 37 da aka ya kwashe yana mulkin ƙasar. Tsohon mataimakinsa Emmerson Mnangagwa ne za a rantsar a matsayin shugaban ƙasa a yau Laraba ko kuma gobe Alhamis idan Allah ya kai mu, a cewar wasu manyan jam'iyyar ZANU-PF mai mulki. A cewar wani jami'in jam'iyyar Lobmo Matuke, Mnangagwa, wanda ya tsere daga ƙasar a ranar 6 ga watan Nuwamba bayan da Mugabe ya kore shi, yana nan kusa, ba shi da nisa daga nan. An ji mutane suna ta danna abin busar mota, wato horn, tare da yin rawa suna murna ɗauke da tutar ƙasar domin nuna farin cikinsu kan yanke shawarar da Mugabe ta barin mulki, wacce ya sanar ta wata wasiƙa da kakakin majalisar dokokin ƙasar ya karanta. Sai dai wasu suna dasa alamar tambaya, shin ko Mnangagwa yana da bambanci da Mugabe? Ƙwararru a Zimbabwe sun yi maza-maza suna nuna cewa Mnangagwa ya yi ƙaurin suna wajen kitsa kisan gokurar hundi, wani lokaci da aka yi ta kashe abokan hamayyar siyasa da suka fito daga wasu ƙabilu a shekarun 1980. Idan aka kalle shi ta mahanga da dama, al'amuransa sun fi muni, in ji David Mo na jam'iyyar Johannesburg, wanda ya nuni da cewa ƙasashen duniya na kallon abubuwan da Mnangagwa ya aikata a lokacin yaƙin sunkuru ta wata mahanga mara kyau, a lokacin da jam'iyyar ANC mai ra'ayin kwaminisanci ke nuna ƙarfin iko a kudancin Afirka tare da haɗa kai da abokan adawar Mugabe. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Talata, Mnangagwa ya cicciki gwamnatin Mugabe, wacce ya ce tana cike da badakalacin hanci da rashawa da rashin cancanta da nuna lalaci wajen gudanar da ayyuka da kuma yin watsi da al'adun ƙasa. To amma wasu na ganin me yasa sai yanzu Manangago ya fito yana wannan magana? Za iya cewa Manangago ya nuna kansa a wata hira da shekaru 2 da suka gabata da wata kafar yaɗa labaran cikin gida inda ya bigi kirji ya faɗi kirarin da ake masa na crocodile wato kada wacce yace ba ta shiga ƙauyuka ko daji neman abinci amma ta kan kai hari a lokacin da ya dace.
A jiya Talata wata tawagar sanatoci daga Majalisar Dattawan Amurka da aka aike zuwa Myanmar ta ce rikicin jihar Rakhine na ɗauke da wasu alamu da ke nuna cewa an aikata kisan ƙare dangi. Da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar sun fuskanci cin zarafi da makusantansu inda aka kashe musu yara da mazaje a gabansu, aka kuma yi wa matan aure da 'ya'ya fyaɗe ko aka ƙona su ko kuma aka jikkata su. Wannan duk alamu ne na kisan ƙare dangi, inji Sanata Jeff McKelly na jam'iyyar Democrat da ya fito daga jihar Oregon yayin wani taron manema labarai da aka yi a ofishin jikadancin Amurka da ke Yangon. McKelly ya faɗa wa manema labarai cewa tawagar ta Majalisar Dokokin Amurka ta nemi gwamnatin Myanmar da ta aiwatar da shawarwarin da kwamitin da Kofi Annan ya jagoranta ya bayar, sannan a ƙyale Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu su samu hanyar kaiwa ga yankin da ake rikicin domin gudanar da ayyukan jinƙai. A nan Washington, ma'aikatar harkokin wajen Amurka na duba yiwuwar saka wannan rikici na Myanmar a matsayin na ƙare dangi a hukumance.
Shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa Vladimir Putin sun amince su mara wa Majalisar Ɗinkin Duniya baya domin shawo ƙarshen yaƙin basasan Siriya cikin lumana wanda aka kwashe kusan shekaru 7 ana yi. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugabannin biyu sun kwashe sama da sa'a guda suna tattaunawa inda suka jaddada muhimmancin kawo ƙarshen halin kaka na kayan da ƙasar ta shiga inda miliyoyin 'yan Siriya suka rasa mahallansu. Shugaba Trump da Putin sun ce akwai buƙatar a bar mutanen ƙasar da suke tsere suka koma gidajensu, sannan a tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar ba tare da wata muguwar manufa ba, da kuma kawar da duk wata maɓoyar 'yan ta'adda. Shugaba Trump ya gana takwaran aikinsa ne ta wayar tarho kwana guda bayan da shugaban Rasha ya tattauna da shugaban Siriya Bashar al-Assad kan yadda za a shawo kan yaƙin basasar ƙasar a siyasance, wanda ya laƙumi rayuka 400,000.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu taimakawa alƙali yanke hukunci a matakin tarayya sun amince da samun Saifullah Saipov da aikata laifuka 22 sanadiyar mutuwar da wasu mutane 8 suka yi a lokacin da ya tuka wata babbar mota ya bankade su a wata hanya da aka tanada domin masu tuka kekuna a birnin New York. Ma'aikatar shari'a ta ce an samu Saipov da laifi a jiya Talata a kotun tarayya da ke Manhattan. An caje shi da aikata laifuka 8 ne kan kisan kai, da laifin niyyar aikata kisan kai 12 da kuma niyyar da tallafawa kungiyar IS haɗe da barnata motocin hawa da suka haifar da kisa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, yanzu haka bayanai na ƙara fitowa kan wani kisan gillar da aka yi wa wasu yaran makiyaya da kuma wasu mata a yankin Numan da ke jihar Adamawa, inda shaidun gani da ido suka tabbatar da mutuwar fiye da mutane 45, yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da farautar waɗanda ke da hannu a wannan kisan. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
An dai kai harin nema a rugayen Fulani da ke ƙauyukan Shafaran, Shawal, Gumara, Kekan da Makaɗamti, inda ɓace make da rinjaya a cikinsu. Da yake tabbatar da aukuwar lamarin kakakirun na 'yan sandan jihar Adamawa Uthman Abubakar.
A lokacin da muka bar Numan muna da kusan 27 zuwa 8, to amma baya baya daga kaɗan saboda kun son da aka ce suna nan a daji matawa da su ba.
Kamar a wani mataki kuka ɗauka yanzu?
Yanzu dai an sa mutane su kwantar da hankalinsu, kuma an tura jami'an tsaro daidai na kokoro wannan wajen, kamar da shi kwamishinan 'yan sanda da kuma Turki Gona ya basu kafa ma mutane hakuri su yi hakuri. Gwamnati za ta yi kokarin da ta zama wannan abin bai fasama ba, da idan Allah.
Kawo yanzu akwai wanda aka kama?
A ba wanda aka kama, kaga ana cikin tension, hankali ya tashi nan. amfani hankali yake da shi ana nan jana kokari.
Kawai yanzu ma dai tuni wasu shugabannin hadakar kungiyar makiyayan Najeriya ta me yatta Allah suka zaici yankin domin ganin halin da ake ciki. Mafindo Umar Danburam da ke ma zama shugaban kungiyar a jihar Arewa maso gabas wanda ma da shi aka yi jana'izar waɗanda aka kashe.
Muna kyautata batun mutanenmu da bamu gani ba mutum kusan 65 ne, amma a yanzu mun yi jana'i da mutum 45 wadda aka kashe wadda aka yi jana'izar su a nan garin Numan. Akwai kuma mutum 26 nan kuma suna gadon asibitin Numan wadda yanzu muke kokarin ɗauko su daga garin Numan zuwa Yola masu raunuka mummuna nan a jiki.
Wai menene asalin abin ne?
Abinda aka ce mana ya jawo wannan da wai bayan yara sun tafi kiwo bayan sallar azahar sai suka ga mutane kawai suka zo gidajensu suka koro yara daga wurin kiwo suka zo suka farmo su a gidaje aka kashe yara ƙanana da mata wadda babu baligi a cikin maza da aka kashe ma har da yaro mai kwana uku a duniya da uwar shi su ma an kashe.
Yanzu me kuke so a yi?
Mu abinda muke so a yi gwamnati ta bi mana kadu ta bi kadu kuma cikin gaggawa don kawo zaman lafiya kuma mai dorewa. Dalili kuwa shine ba wani zai ci da zaka ma mutum a duniya in ba kisa ba ba addinin da yadda ka kashe shi ka cire mishi rai. Sannan an cire musu rai an kone gidajensu an kuma kashe dabbobinsu ba inda za su kwana ba abinda za su ci. A yanzu tukuna muna neman ɗaukin gaggawa ga gwamnati sannan kuma gwamnati ta gurfanar da waɗanda suka aikata wannan abu cikin gaggawa a kodu.
Yamma dai zuwa yanzu. Tuni wata tawagar gwamnati karkashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar Adamawa Tamatin Babala ta ziyarci yankin domin jajanta makiyayan tare da sabalayar kama waɗanda ke da hannu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. Batutuwan tsaro a ƙasashen Liberia da Guinea Bissau da kuma Togo ne ya mamaye ganawa da shugaban Togo da ya yi da na Najeriya Muhammadu Buhari. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Shugaban kasar Togon wanda har wa yau shine shugaban gamayyar kungiyar kasashen yammacin Afrika ta ECOWAS ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani. Na zo Najeriya ne don in gana da shugaba Muhammadu Buhari in kuma gode masa bisa yadda ya taimake ni a zaɓena da aka yi a matsayin shugaban kungiyar ECOWAS. Sannan in nuna farin ciki na ganin yanzu ya warke sosai bisa lalurar jinya da ya fama da ita a baya. Na tattauna da shugaba Buhari dangane da wasu batutuwan da suka shafi ƙasashenmu na Afrika ta Yamma. Mun kuma duba batun matsalar tsaro a ƙasashen Liberia, Guinea Bissau da Togo. Kuma a cewar tsohon muƙaddashin jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya, Ambassador Suleiman Ɗahiru, ya ce batu irin na neman taimako Najeriya babu abin da ba za ta iya yi ba.
Duk wani abin da yake so Najeriya ta yi, Najeriya za ta yi. Najeriya ta fi ƙarfin a ce wani abu ya fi ƙarfinta. Duk abubuwan da suke faruwa a cikin wannan shiya namu na ECOWAS, duk Najeriya za ta iya shiga ta yi abin da ya kamata, kamar yadda aka yi rikicin Liberia, aka yi rikicin Sierra Leone wanda muka kashe dukiya da yawa, aka kashe mana sojojinmu da yawa da mutane fararen hula da yawa.
Shugaba Nasinbe ya kuma yi magantu akan yadda hukumar ECOWAS ta rage yawan kwamishinaninta daga 15 zuwa guda 9 kacal. Ɗaukar wannan mataki a cewar Alhaji Baba Ba'aba da ke zama tsohon sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afrika tara bai zo da mamaki ba.
Wato yawanci hukumomin nan suna samun matsala saboda tafiyar da su nauyin yana kan kasashen da suke ciki. Kowace ƙasa akwai kuɗin da ake sawa ta biya kowane shekara, wato a bajet nasu na shekara. Abin da yake faruwa shine yawanci kasashen ba biya suke.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina daga Abuja kuma sai garin Maiduguri inda aka gudanar da babban taron limaman cocin Katolika na rundunar sojan Najeriya. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya ce suna ci gaba da aikin kakkaɗe gyauran 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram a dajin Sambisa. Babban hafsan sojan ya dai bayyana hakan ne a wani taron limaman cocin Katolika na rundunar sojan Najeriya na shekara 2017 da aka gudanar a garin Maiduguri. General Buratai, wanda kwamandan Operation Lafiya Dole da ke kula da shiyan arewa maso gabacin Najeriya, Major General Ibrahim Attahiru ya wakilta, ya ce wannan rikici na 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da ma kasar tattalin arziki. amma yanzu hakan suna dab da kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda.
I am happy to say, however, that the armed forces and other security services have continued to respond effectively to security threats.
Yace ina mai farin cikin shaida muku cewa rundunar sojan Najeriya da sauran takwarorin da jami'an tsaro suna aiki tukuru musamman ma a ƙauyuka wajen kawo ƙarshen wannan ta'addanci.
In the notice, for instance, our forces
of... Yace ga misali a shirin arewa maso gabacin Najeriya, rundunar haɗin gwiwar mu da ake kira Multinational Joint Task Force da na Operation Lafiya Dole sun maido da zaman lafiya ƙarƙashin garuruwan da da a baya suna ƙarƙashin mulkin Boko Haram. Kuma yanzu hakan muna ci gaba da gudanar da aiki na ƙoƙarin kakkaɓe raguwar 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin a dajin Sambisa. Yace wannan a bayyane take cewa kwazon rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro mata da maza zai maido da zaman lafiya da doka da oda a wannan ƙasa.
This is clear testimony to restore and maintain law and order in the country.
Shi ma babban limamin cocin Katolika na rundunar sojojin Najeriya Brigadier General Charles TD Tewaye.
Our troops here are doing very well, and you could imagine what it would be without the work they are doing, the sacrifices, the services they are rendering to the country, particularly in this AOR.
Yace rundunar ma'anan suna kokari. Zaka yi mamaki idan ba nan irin sadaukarwa da kuma irin kwazon da suke nuna wajen gudanar da aikin su ba a wannan kasa, musamman ma a wannan yanki. Bishop Naga Muhammad Williams shine shugaban kungiyar Kristoci na jihar Borno, wanda shi mai halarci wajen wannan taro, ya kuma to farbakin bakin sa yana mai cewa
wannan annobar ta shafi kowa da kowa, kuma kowa bai da zaman salama. Shine da za a hada kai kenan, Allah ya taimake mu, kuma a su sojoji a goyi bayan su, a hada kai da su domin a samu zaman lafiya.
An dai gudanar da addu'o'i da kuma waƙoƙin yabo a cocin Katolika dake barikin mai malari. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gai da Haruna Dauda. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 12:17 na dare. Ku kasance da mu a shafinmu na Facebook da misalin karfe 6 na yamma agogon Najeriya da Niger, inda za mu kawo muku wani sabon shirin muryar Amurka mai suna Faɗin Miji. Maudu'in da za a tattauna a yau shine korar ɗalibai daga makaranta da kuma illolin da hakan ke haifarwa. Sai a kasance da mu a shafin Facebook wanda zai zo muku kai tsaye. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba rikicin siyasa a Zimbabwe da makomar ƙasar bayan Robert Mugabe. Jama'a masu roma, assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba, shugaban Zimbabwe Robert Mugabe daga ƙarshe dai yayi murabus.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe.
Wannan kakakin majalisar dokokin ƙasar Jacob Mudenda yake karanta wasiƙar murabus da tsohon shugaba Robert Mugabe ya aike wa majalisa a daidai lokacin da ƴan majalisar suka fara muhawarar tsige shi, bayan da ya kunnen ƙashi ga wa'adin da jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin ƙasar ta bashi cewa yayi murabus zuwa 12 na rana ranar Litinin. A cikin wasiƙar tsohon shugaban ƙasa yake cewa, ni Robert Gabriel Mugabe, bisa la'akari da kashi 96 ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin mulkin Zimbabwe, na yi murabus ba tare da wani ɓata lokaci ba. To kan haka na zanta da malami a jami'ar Afirka ta Kudu da ke Pretoria, Dr. Abdullahi Yusuf, kuma na tambaye shi abin da ya sa juyin mulkin Zimbabwe ya sha bamban da saura da sojoji a nahiyar Afirka suke yi.
To akwai dalilai da dama da su da ya sa wannan juyin mulki ya zamanto daban da saura, saboda in aka duba da aka bayan da aka wayi gari, sojoji da tankoki sun cika babban birnin Zimbabwe wato Harare, ana tsammanin cewa abin zai zamanto ko da zub da jini ko kuma a yi ma shugaba Robert Mugabe da ƙarfin ƙafa ya sauka ko a tsige shi. Sojojin da yake suna da goyon bayan mutanen jam'iyyar ZANU-PF sai suka yi abin kamar rabin juyin mulki da kuma rabi matsin lamba ga shi shugaba, saboda sun san cewa idan suka yi juyin mulki sun yi ma kundin tsarin mulkin ƙasa taka haye, sannan kuma sun san cewa halin da ake ciki a kasashenmu na Afirka yanzu, gwamnatoci da dama an riga kamar an wuce yayin juyin mulki irin wanda ake yi a da kai tsaye, inda sojoji za su zo su tube zababbin shugabannin kasashe. Ko da a ce shugaban kasan ba halattaccen zababbe ba ne, to shi kuma shugaban Robert Mugabe ya riga ya san dokokin kasa kuma ya san dokokinsu na jam'iyya. So ya riga ya sai da shi ya sa nake ganin ya jajirce ya kiba da kai buri ya hau, sai da aka yarjejeniya da shi akan yanda makoman shi za ta zama bayan ya sauka daga shugabancin kasa.
Akwai matakai da kamar kungiyar hada kan kasashen Afirka AU ta dauka a baya ne da ya tsorata su sojojin suke gudun kada in suka dauki wannan mataki na juyin mulki yadda aka saba ya zamanto musu alakakai da sauran kasashe da ke makwabtaka da su da ma nahiyar baki daya.
Akwai matakai saboda idan yanda kasan Zimbabwe ta samu kanta a ciki, musamman a hali na matsi na tattalin arziki, idan suka samu matsin lamba daga shugabannin kungiyar hadin kan Afirka ko kuma shugabannin kungiyar kudancin Afirka, saboda a halin da ake ciki kamin shugaba Robert Mugabe yayi murabus, an riga an ba da umarni ma shugaban kasan Afirka ta Kudu da na Angola akan su je su tattauna domin a samu matsala. Tunda satin nan ya shiga ake neman, tun wancan sati ake neman a samu mafita tsakanin su da tsakanin sojoji da shi shugaban Robert Mugabe. So waɗannan abubuwan suke duba kaga kamar yadda halin kasan take cikin halin matsin tattalin arziki, a zo a ce kuma an kafa mata takunkumi ko kuma kawon zuga musamman daga Afirka ta Kudu, saboda kamar Afirka ta Kudu ta zama musu kamar cibiya ko ginshiki da suke samun tallafi ko ta hukumance ko ba hukumance ba.
Dr. Abdullahi, ka taɓo batun Afirka ta Kudu lokacin da aka fara wannan rikici ba da Juma'a ba, shugaba Jacob Zuma yana daga cikin waɗanda suka fara magana da Robert Mugabe lokacin da yake suka fasa ɗaurin talala a gida. Wannan na sa wasu na tunanin cewa watakila juyin mulkin ma da bakin watakila waɗannan ƙasashe, ko kuma dai ya kake kallon al'amari?
To abinda sarƙaƙiya matukan gaske, zai wuya a ce da haɗin bakin ko Afirka ta Kudu, saboda akwai alaƙa ta kudu tsakanin shugabannin Afirka ta Kudu musamman na jam'iyyar ANC da kuma shugaba Mugabe, saboda a lokacin da suka yi gwagwarmayar neman ƴancin su daga mulkin wariyar launin fata, Zimbabwe ta taimaka musu sosai.
Me yasa kake gani yayi taurin kai?
To sai daga cikin dalili shine an ce mugu shi ya san makuncin mugu, saboda kamar yadda aka faɗa ya san alaƙan su, ya san kamar sirrikan su na kowa da kowa, kuma da a ce ya bada kai buri ya hau tun da farko ba a tsaya yarjejeniya ba, ba wanda ya san yadda makoman shi za ta ƙare, ko zai zo a wulaƙanta shi daga baya ko kaga wannan turjiya da yayi aka samu ga ya nuna cewa fa shi har yanzu shine shugaba, aka zo da lalama da shiga tsakani, aka zo aka cimma matsaya, ya yi tasiri kwarai. Sannan abinda masu saurare kamata su yi la'akari da shi, ko lokacin da sojoji suke jawabi na farko a gidan talabijin sun nuna cewa
shine shugaban kasa,
har yanzu shine hafso shi kuma shugaban kasa na abin nan, abinda suke cewa shine suna so su kauda mutane ne na kusa da shi wanda suke masu cin hanci da rashawa da suke lalata mulkin kasa. Ga akwai wannan girmamawa a kanin su.
Dr. Abdullahi, ban tare numfashinka ba, shin yaya aka yi shi shugaba Robert Mugabe ya samu matsala ta sadarwa ta tuntuɓa tsakaninsa da wani kusa da shi, haka ya zamanto ake zargin bai jinta kowa sai abin da matarsa ta kitsa masa?
To halin yau da kullun ne, saboda an ce da harshe da haƙuri ma akan saba, amma dai kamar yadda ka faɗa alamu na nuna cewa sanadi matar shi ce, wacce ita ma an nuna cewa tun lokacin da ya aure ta ba a santa ba a fagen siyasan Zimbabwe, sannu a hankali ta zo ta yi suna, sannan tana ganin cewa ba wanda ya kamata a ce ya gaje shi sai ita. Kasan ana ta zargin cewa akwai lokacin da ko ta yi yunkurin saka maguba ne ma ɗaya daga cikin mutanen da suke kusa da shi.
Abdullahi, ko za ka gaya masu sauraro shin wadda ake zaton zai karɓi shugabancin nan shi Mr. Emerson, wadda saboda shi ne rikicin nan ake zargi ya taso wani irin mutum ne shi saboda wasu suka ce akwai masu zargi cewa ai a rubuce-rubuce cewa ai bata saki zani ba wataƙila ma gara Mugabe akai saboda ana zargin duk cin zarafin da ake zargi an yi wa ƴan adam da mutane da suka babbace a ƙasar Zimbabwe ƙarƙashin jagoranci shi wannan Emerson ne
haka ne kamar yanda rahotanni ke fitowa cewa ba ina ban bambujin abubuwan abin zai sake zani ba kila abin da zai sake kawai a ce ba Mugabe ne ba kila mutane kuma suna ganin wannan shine zai zamanto somin karshen mulkin jam'iyyar ZANU PF to banjin da a halin yanzu wani abu zai sake zani ba kila ko sai bayan in an sake yin zabe an zo an zabe an tabbatar cewa an yi zabe an zabi gwamnati sahihiya wanda za ta jagoranci jama'an Zimbabwe
mu ne darasi kasashen Afirka za su koya shugabannin kasashen Afirka za su koya daga abin da ya faru a Zimbabwe da Robert Mugabe
ya kamata a ce da shugabannin mu da mu duka mu sani cewa komai da lokacin shi komai kan wuce yayin shi to idan mutum ya samu shugabanci ya kokari ya yi akan abin da zai iya isa daukan kan shi da kuma jama'an shi sannan idan wa'adin shi yayi ya kamata ya bar mulki tun ana marmarin shi to kada ya zo ya shiga cikin kundin tarihi a matsayin wanda ya lalata al'amura kaga in mutum bai sauka cikin lalama ba to ba yi hankali ba zai sauka cikin rashin jin daɗi ko kuma ya zo wulakanta daga baya
tanaji kana ji takwarorinsa waɗanda suka fi shekaru 30 ko so kusa shekaru 30 kan mulki wannan abin da ya faru a Zimbabwe zai girgiza su har su yi tunanin za su sauka cikin larama?
To zai wahala da in ka duba ba dai sai mun kira suna ba ko mun kira ƙasashe a duk ƙasashen da shugabanni suka yi shekara da shekaru wasu sun fi 20 wasu sun fi 20 da kaza duk ba su duba hakanan suna duba cewa in su kawo kan mulkin nan ya kamata a ce ba ma su ba hazi ko da za su sauka ne har bayan su ya zamanto wasu yayansu ne suke yi ko kuma matayensu ko kuma na kusa da su saboda kare muradin kansu abinda dai bai kamata ba shine bai kamata a ce mutum ya zamanto shi ya ga cewa in ba shi ba ba wanda ya iya.
Jama'a masu sauraro mu da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Dr. Abdullahi Yusuf na jami'ar Afirka ta Kudu da ke birnin Pretoria. Da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abo da suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
to madalla kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga Mahmud ya dawo mana da takaitattun labaran duniya
wani dan kunan bakin wake a wayewar garin Jiya Talata ya kashe kallon mutane 50 a Najeriya harin wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kutanta a matsayin na rashin imani kuma abin a kyamata ya auku ne yayin da mutane suke sallah asuba a wani masallaci da ke garin Muba a jihar Adamawa. An barke da murna akan titunan Harare babban birnin Zimbabwe a jiya Talata bayan da shugaban Robert Mugabe ya yi murabus daga makaminsa matakin da ya kawo ƙarshen shekaru 37 da ya kwashe yana mulkar ƙasar. Tsohon mataimakinsa Emerson Mnangagwa ne za a rantsar a matsayin shugaban ƙasa a yau Laraba ko kuma gobe Alhamis a cire wasu manyan jami'an jam'iyyar ZANU PF mai mulki. A jiya Talata wata tawagar sanatoci daga Majalisar Dattawan Amurka da aka aiki zuwa Myanmar ta ce rikicin jihar Rakhine na ɗauke da wasu alamu da ke nuna cewa an aikata kisan ƙare dangi. Da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar sun fuskanci cin zarafi da makusantansu inda aka kashe musu yara da mazaje a gabansu. Aka kuma yi ma mata fyaɗe da 'ya'yansu aka ƙona wasu aka kuma jikata wasu wannan duk alamu ne na kisan ƙare dangi inji Sanata Jeff McKinley na jam'iyyar Democrat da ya fito daga jihar Oregon. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa Vladimir Putin sun amince su mara wa masu ɗinkin duniya baya domin a kawo ƙarshen yakin basasan Siriya a cikin lumana.
To madalla kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga Ustaz Salihu Zubairu bisa rasuwar kawunsa mataimakin kwamishinan 'yan sanda a jihar Kaduna Suleiman Liman da Jidda Isa Song. Allah ya ji kansa ya gafarta mana ya kuma cire tuna mu ƙarshen. Masu sauraron mu anan muka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Inda za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta ce sai ta tabbatar da an yi amfani da kashi 50 na kasafin kuɗin wannan shekarar kafin ta fara aiki akan kasafin kuɗin shekara mai zuwa. Sai a biyo mu cikin shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodone wanda ya haɗa shi ne ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith, ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.